الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar ne hudu ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara 1435 daidai da uku ga watan mayu shekara ta 2014 wannan shine cassette na 12 daga cikin jeren giyar kasusuwan karishan karatun fiqh usira warab wallafan babban malami al-ustadu doctor Zaid ibn Abdul Karim Zaid Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'a masu sauraro basu manta ba muna cikin wato faslin da balan ya kulla dangane da fiqh sirra min fathi makka ila al-wafat fiqhun dake cikin sirra annabi sallallahu alaihi wa sallama daga buɗe garin makka har zuwa rasuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna tattauna matsaloli ne dangane da fiqhun da malan din ya fitar a cikin waqi'a ta fathu makka mun ji ya kawo mana gabobi har zuwa guda 18 wadanda ya fitar a matsayin fiqhu da abubuwan da za a yi cirewa na lata'if game da wannan babban fathu na ainihin fathu makka sannan sai muka koma muka dauko daga babban malami al-imam al-hafiz ibn qayyim al-jawziya Allah ya ji kanshi da rahama daga littafin zadul ma'ad min hadi khair al-ibad a inda muka ji bayanai masu matukar wato muhimmanci dangane da masaloli daban-daban wanda shi ibn al-qayyim din ya fitar a cikin wannan ayin juz'i na uku na littafin nan a cikin tahqiqin sumalan sha'ib al-arnaut da al-sheikh abdul qadir al-arnaut wannan karatuka mun yi su daga shafi na ainihin 369 har zuwa can gaba inda muka kai shafi na ainihin 379 inda mala yake ta mana magana game da hukuncin kasar makka shin an ci ta da yaki ne da karfin tsiya ko kosulhu ne da kuma abin da zai biyo bayan haka na ganin cewa to idan an ci ta da yaki ne an watan da karfin tsiya me yasa ba a raba ganimar gidaje da anguwanni da ainihin kasuwa da gonakin mutanen makka ba me yasa sahabbai waɗanda suke ƴan ƙaura muhajirun ba a mayar musu da gidajensu da suka gudu suka bari ba sanda suka yi hijira me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai ba wanda ya ga damar dawowa makka daga cikin su ya dawo ya zauna a makka ba hasari ma har yana takeicin wani daga cikin su wanda ya dawo makka ya mutu daga bayan yayi hijira wannan manganu mallan yayi su da tsawo a ya tattauna su sosai ya kawo ra'ayoyin bangarori da dama daga cikin malaman fiqhun mazhabobi da abubuwan da suka tafi a kai a inda daga can ƙarshe ya bayyana hukunci ta hanyar hada waɗannan masail da tabbatar da cewa abin da yake gaskiya shine lalle ana iya mallakan gidaje a makka ana iya saida su ana iya bada hayar su mutum yana iya mallakan gida ko gona ko fili a makka a ce nashi ne amma wannan bai nufin ya zama nashi kenan ta yadda babu wani mai ta cewa a kai a'a ya mallaka ne kamar yadda ake saida filaye a irin kasashe irin namu idan ka sai fili a wurin gwamnati to ka siya ne amma da sunan aro yana da tenuwa din shi na ainihin mallakar da zaka yi adadin shekarun za a rubuta a jikin CFO cewa shekara 99 to da ire-iren waɗannan ka'idoji da ya ta kawowa ya tabbatar da ainihin wannan mas'ala wanda za mu tsallaka ne yanzu kuma jama'a zuwa shafi na ainihin 386 sai a duba shafi na 386 inda malan yace wa fiha ta'ayinu qatl as-sabi li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ga wajen ko shafi na 386 malan ibnu al-qayyim yake cewa wa fiha har ila yau a cikin fathu makka da ahdath din da suka faru a fathu makka akwai ta'ayinu sabi لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن قتله حد لا بد من استيفائه أقوي أينا متمن دي كشي دي زياجي النبي صلى الله عليه وسلم دكما تبتا دي شوى كشي وانا متم تو وانا وانا حدي ني دي دولة سي أنشكاش بابي يا بيا بابي دي كفا معنى وانا نمتا نمكا وانا نمان ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي يا كالي سكوا أربرش amma sai istisna ya togace yace banda wani banda wani banda wance banda wance mun ji sunayen su a baya sai ibn khatalin su ma qais ibn subaba da makamantan su da waɗannan ƴan mata guda biyu waɗanda suke yin waka suna zagin annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan yace kar a kyale su ba za a kyale su ba saboda mene saboda sun zagi annabi sallallahu alaihi wasallama sun ci mutuncin ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wannan yasa kenan ba su da wata raguwa alfarma wannan shine hukuncin musulunci game da wannan matsala kuma malai yace dole ne a cika wannan hukunci to wannan matsala ta zagin annabi sallallahu alaihi wasallama matsala ce mai girma jama'a wanda farko dai Allah madaukakin sarki ya hana musulmi su zagi wani abu da kafirai suke girmamawa wala tasubbu alladhina kafaru fa yasubullahu adwan da ghayra ilm kar ku zagi kafirai ko ku zagi abin da suke girmamawa na addinin su dan karshe suna zagin Allah bisa ta'addanci da rashin ilimi da haka Allah ya hana musulmai fadan wata mugun magana ko da akan mugun mutum ne ko akan wani mugun abu da yake bautawa inma za a yi wa'azi a faɗi gaskiya sannan Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin irin yadda aka dinga zagin annabawa ana musu isti'zai ana ce musu mawaka ana ce musu bokaye ana ce musu makaryata wakazalika ma atallazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ولقد استودع برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون haka dai Allah ya tabbata labari a wurare mabambanta ire-iren abubuwan da aka dinga yi wa annabawa da bayan Allah na gari sa'ada annabi sallallahu alaihi wasallam yake makka ya fuskanci cutarwa daga kafirai waɗanda suke ainihin jagorori na kafirci a makka su utbatu su abu lahab su abu jahal da makamantan su a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da tawaggashi ta sahabbai ba su da karfin da za su yi wani abu da aka dole suka hakura amma da aka zo Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu gwamnati wacce take tana da karfin soja tana da karfin sultani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya canza siyasar shi dangane da masu aikata irin waɗannan abubuwa ya zama idan mutum ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hukuncin shi shine hukuncin kisa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da damar shi da kanshi ya yafi wannan mutumin musulmi ne koko kafiri zimmi ko kuma kafiri na yaki duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam to ya zama sai an mishi hukuncin nan na kisa wannan hukunci dole ne a zartar da shi kamar yadda zamu zo mu ji malaman musulunci suka ce waɗannan irin hukunce-hukunce game da zagi ko cin zarafin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a bukata sai an je ga malikani duk wanda ya samu sultani na aikata wannan hukuncin ya aikatar da shi yayi daidai domin aikace mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wato zartar takriran ya zartar da ire-iren waɗannan hukuncin alal misali shine a riwaya ta ainihin al-Imam Abu Dawud ta wani makahu wanda ya kashe wata ummu walad din shi baiwar shi wanda ta haifa mishi ƴaƴa biyu tana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana ta ba ta ji yana hana ta ba ta ji ran nan kawai ta zagi annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan wannan makawu sai dai bari ta yi bacci yaje ya laluba sai dai ya lalubo wuka yazo ya laluba sai dai ya zauna akan uwar cikinta akan cikinta sannan ya dirmusa mata wukan nan a kawan zuci sai dai ya tabbatar ta mutu sai da wukar ta ratsa har cikin katifar take kwanci da gari ya waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo na da jama'a ya ce wane ne yayi wannan aiki wannan makahu ya miƙe ya ratso cikin mutane har ya zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya ce ya manzo Allah ni ne kaji abin da ta yi manzo Allah ya ce ya jama'a ku shaida jininta ya tafi a banza ma'ana manzo Allah ya karara akan haka kenan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshin ya ga dama sai ya yafi kamar yadda abin nan dan salulu ya zagi shi la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijana al-azmu min al-azl Umar yace ka bari in kashe shi bai ce ma Umar jinin shi bai halarta ba amma sai yace ka rabu da shi kar a ce Muhammadu na kashe sabon shi ma'ana yannan kuma wata maslaha ce ta siyasar rayuwa, amma bai ce jinin shi bai halarsa ba, ya kamata mu gane wannan. Haka akwai wanda akwai Anasu dan Zanin wanda ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallama, dan kabilar Banu Bakar ibn Wa'il, kamar yanda ainihin Ibnu Ishaq ya ruwaito, wani saurayi a cikin Khuza'a bayan an sulhu da biya ya tashi ya ji mishi rauni, akai ta rigima tsakankanin kabilunsu, aka zo aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce ai a kashe shi kawai jinin shi halasta. Daga baya ya tuba ya musulunta, aka zo akai ta ba manzo Allah hakuri, sannan manzo Allah ya kyale shi, shi ma musuluntar shi bata sa an kyale shi ba, sai da manzo Allah ya sariyar da hukuncin ya ce ya hakura ya kyale. To dan haka sai Ibn Taymiyyah ya ce a yanzu da manzo Allah baya raye, duk wanda ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallama to babu wanda zai iya faɗa hukuncin. Shisa Khomeini ƙarya yake yi da yace ya yafe Salman Rushdie, dama munafurci ne. Shisa daga baya Iran suka zo suka ce sun canza hukuncin, sun yafa yafe wanda yi, ma'ana Khomeini yace ya yanke wa Salman Rushdie hukuncin kisa, can kuma bayan shekaru na bayan shi suka bi wanda suka bi bayan shi da fasadi, suka zo suka ce sun yafa wannan hukuncin. To ba wanda ya yafa wannan hukuncin, har gobe hukuncin da ke kan Salman Rushdie hukuncin kisa ne jama'a, shine hukuncin, babu canzawa, saboda Annabi da ya bar duniya balantana ya yafi. Ina ba ta mun fahimci wannan. Wannan shine tahqiqin da ke cikin littafin As-Sarimul Maslul ala Shatimir Rasul, da sauran maganganun mutanen da suka yi waɗannan maganganu game da hukuncin zagin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. A takeice, idan muka bi asalin tarihin wannan kabaya din, zamu ga akwai mutanen da manzo Allah shi da kanshi ya bada oda yace aje a kashe musu, irin su Ka'ab ibn al-Ashraf, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ka'aban kad azani, Ka'ab dan Ashraf ya cutar da ni jama'a, wane ne zai mun maganin shi? Muhammad dan Maslama ya ce ni zan maka maganin shi. Wani saurayi ne daga cikin matasa Ausawa, ɗan kabilan Aus, daga cikin ainihin wato mutanen Makka a Madina, mutanen alheri al-Ansar. Wannan saurayi ya tafi ya rasa yadda zai kwana da kwanaki, ma'aikin Allah baya ganin shi a masallaci, sai ya ce ina Muhammadu dan Maslama ne, aka ce ai yana can yana ta kuka ya rasa yadda zai, ya daukar maka alƙawari ya kasa cikawa. Manzo Allah ya ce hawin ala nafsika ya Muhammad, menene ya faru? Ya ce ai na rasa yadda zan cika wannan alƙawari. Ya ce ka je duk yadda za ka yi ka cika, ba ko me na halasta maka, har ƙarya kana iya yi. Da aka yaje da dabaru da ainihin hila, har yau da ruwan nan babban kafiri Ka'ab ibn al-Ashraf ya fita da shi bayan gari ya sare kanshi, da asbahin fari ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ka, hadisin yana cikin Bukhari da shi da jama'a shi. Bayan da haka ta faru, sai Khazraj suka ce a yanzu Aus suna so ne su fi mu samun falala a gun Annabi, sun mishi maganin wannan kafiri. To akwai wani kafirin dan uwan wannan kafirin, shine ainihin wato Ibnu Abil Huqaiq, shi kuma bai Yahudi ne shi ma a Khaybara. Sai wani sahabi shine abin nan kenan, Abdullahi dan Atiq, ina jin Abdullahi ibn Atiq al-Khazraji, shi kuma yace to ya manzo Allah ni kuma zan kashe maka shi. Ai shi ma irin abinda Ka'ab dan Ashraf yake maka na zagi da cin mutunci, shi ma abinda yake kenan, yace zan kashe ma shi. Manzo Allah yace kaje ka kashe mishi. Ya tafi kamar yadda Bukhari ya ruwaito, yaje suna cikin hisan din su, wato irin qal'a inda suka kewaye da katanga a ainihin angonnin su a cikin Khaybara, yaje ya badda kama har aka shiga da shi cikin anguwa, aka rufe kofa da barawo kenan, ba san cewa bare bane. Haka ya dinga shiga yana bude kofofi, duk kofar da ya shiga sai ya rufe kansa a ciki, har sai da ya rufe kansa a cikin kofa ta karshe ta gidan mutum, saboda mutumin babban mutum ne, yana da gidaje irin na da zaure, wani bayan wani, zaka duk wanda ya bude ya shiga sai ya kulle kansa a ciki, dan ta kife ne dama. Sai da ya shiga daga shi sai wannan kafiri ya kira sunan shi, yaji kafirin ya amsa a cikin duhu a ɗakin matar shi, nan ya zabara yaje ya buga mishi makami a kafada, yace sai na sare shi a inda na san ba makasa bace, na rabu da shi, na fito waje na tsaya. Ibaya so ya kashe shi sai ya sha wahala, yace na fito waje na tsaya, sai na sake shigowa na canza murya, nace wane? Sai ce kuna ina tunda wani ya buga min makami? Sai na je na ƙara dirmaka mishi makamin a wani wajen kuma. Haka ya dinga mishi kisan mummuke har sai da ya kashe shi can tsakar dare. Sannan ya fito ya haura katanga ya dira kafar shi ta kare, yana cikin Sahih Bukhari. Yace har na fita sai na dawo, nace kai balan bagarin nan ba, sai na tabbata na kashe mutumin nan. Sai ya koma kai samu gindin wata bishiya ya kwance shi, yana fada kare ya kafa. Sai da asuba ta yi, abin nan me sunan shi me yin chara din nan zakara ko zakara yayin chara sai ya ji ana sanarwa cewa wane ya mutu an gagawar shi ba san wanda ya kashe shi ba sannan sai ya hamdala ya fita ya hawo abin hawan shi ya koma Madina ya je ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa ya manzo Allah Allah ya kashe maka makiyin shi wani manzo Allah ya kama kafar shi mishi addu'a nan take ta dawo lafiya lokacin bata lalace ba hadisi ne ingantacce yana cikin Sahih Bukhari sannan akwai ainihin wato Abu Ghaflat al-Yahudi wanda wani mahasadin kafiri ne shi ma da ya dinga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hasada tun bayan yakin Badar shi ma kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ainihin Salim ibn Umar yaje ya kashe shi duk waɗannan kafirai an kashe su saboda menene saboda zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa an kyale su ba to ana nan sai mas'ala ta yi nisa jama'a al'amari yazo ya lalace ma al'umma aka samu ba ma wai kafirai tsantsa ba mutanen da suke kururuwan musulunci sai su saki baki su zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kamar shi wancan Salman Rushdie har yanzu fa cewa yake shi musulmi ne har yanzu a matsayin musulmi yake amma yayi littafi ayatu shaitan satanic verses wanda a matsayin Nobel ne ya ci mutunci duk wata alfarma da shafa musulunci tun daga kan mala'iku da annabawa da manzanni da salihai da sahabbai da matan Annabi sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani da sauran littafan da aka saukar daga sama sai da ya ci mutuncin sai ci zarafin su sannan al'amari duniya tai tara akai aka ce ba a yadda ba aka yanke mishi hukuncin kisa kasar Ingila ta dauko shi tai iwa'in shi ta bashi mafaka har yanzu a kasar Ingila fiye da shekara 20 har yanzu yawo yake karkashin wato himaya ta jami'an tsaro karkashin kudin Ingila taxpayers money na mutanen Ingila ana bashi kariya aka bashi darajar lambar yabo ta Nobel ta ainihin literature saboda ya zagi addinin musulunci aka karrama shi da tunanin wai ai ya fada ƴancin bakin shi ne ya fada albarkacin baki amma yake cewa ne huriyatul fikri war ra'ayi ƴancin fadan albarkacin baki cewa yana da ƴancin fadan albarkacin bakin shi to duk irin waɗannan zindikan zaka tara haka turawa suke iwa'in su karkashin double standard na turawa game da cewa suna ba mutane ƴancin fada albarkacin baki domin a lokacin da ake kururon wannan ƴancin idan wani ya fito ya magana ta saba mata su sai a ce ba a yadda ba nan kusa irin Edward Snowden wanda ya fito ya tona asirin America da yana abin take lalle kyan asirin mutane da wayoyin da suke bugawa da kan internet da suke hawa har yanzu yana karshen mafaka ne a kasar Russia saboda mene saboda ya faɗa albarkacin bakin shi ma farfesoshi guda nawa ne a jami'an karshen turawa wanda suke magana akan ainihin wato Holocaust shine al-maharaka al-sahiyuniya tarihin cewa an yi ma Yahudawa kisan kare dangi an kakkashe su an kona su a lokacin yakin duniya wanda duk ya fito yace ƙarya ne wannan magana ya shiga ukun shi duk yanda za a yi a nemo shi a ci mutuncin shi an san yanda za a yi akwai farfesoshi da dama waɗanda aka yi wa haka a kasashe na turawan kansu tun kafin kasashen musulmai da haka suka daure ma irin wannan fasikanci gindi da sunan wai da sunan ibahiyya da sunan huriyatul ra'ayi da sunan tajdid da sunan mu'asara duk irin wannan sunaye a ce ai modernity ne haƙƙin jarida ne haƙƙin wane ne aka dorewa ɗan iska gindi iri-iri ga sanan daga cikin su kansu kafaran da kuma ɗan kucukubamunsu ɗan tsakinsu akwai su da dama a ƙasashen musulmai jama'a musamman ƙasar Misra da Syria da Iraq irin su Dawa Husaini irin waɗannan shedanu ne irin su Najib Mahfuz suna nan irin su Malam Abdul Jalil Isa mai littafin Ijtihadur Rasul wanda ya ta kuskurantar da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan ijtihadin shi irin su wani doctor wani batacce mai suna Suhbi Mansur ya littafi mai suna Al-Anbiya wa fil Qur'an babu zagin da mai annabawa ba shi ma akwai ire-iren wata shedaniya Taslima Nasrin ya kasar Misr ce ta yi waɗannan shedancin ita ma har tana cewa Qur'ani ma yayi abun kunya wajen tukkarawa da yake kanshi duk waɗannan suna na rubuce-rubuce ba a ƙasashen musulmai jama'a kuma suna raye babu wanda aka yanke hukunci a cikin waɗannan irin shi da Hussein din da littafin shi mai suna Fil Adabul Jahil wanda sai da ya karanta Qur'ani a wurare da dama a cikin littafin nashi suna nan jama'a irin su Rashad Khalifa waɗanda shedanu ne batattu ga sunan ko ina irin su wata shedaniya a ƙasar Iran mai littafin muslimatun walakin hurra, ita musulma ce amma mai yanci, sunanta Irshad Maniji, shedaniya ce. Waɗannan mutanen jama'a irin su Mahdi Muzaffari galibin su zaka tarar dama khirije ne na jami'o'i na ƙasashen Turawa a Faransa da Ingila da Almaniya da ƙasashen Amerika, sun je an cika musu kwakwalensu da rudani sai su dawo su dinga fesa shi a ƙasashen musulmai da sunan wai yanci, wai sabuwar aƙida ta falsafa. Irin su wannan mai littafin Tahrirul Mar'a Ahmad Amin, irin su Qasim Amin, irin su Salama Musa, suna nan birjik jama'a. Duk wanda ke karatu a cikin adabi na zamanin Larabci zai ga rubuce-rubuce da shedanci irin waɗannan na waƙoƙi da zube da ta'alifi wanda suke cike da ɓarna game da al'amarin musulunci, kuma suna nan suna yawo a duniya lafiya lau, wasunsu kuma sun mutu mutuwa ta ɗabi'a. Duk waɗannan galibinsu kamar yadda muka ambata sun samu kansa a cikin wannan ruɗani ne ƙarƙashin ƙadiyya ta Tahrirul Fikri, Al-Huriyatul Ra'ayi wal Fikri, At-Tajdid wal Mu'asara, Al-Ibahiyya da makamantan ire-iren waɗannan aƙidoji waɗanda suka yaɗu a ainihin wato ƙasashen nan na musulmai waɗanda suke na Larabawa musamman. Waɗannan abubuwa ana nan suka gangaro har zuwa ƙasashen mu, tun daga kan rabaran baƙo wanda wani murtaddi ne wanda ya zagi musulunci, ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam a kafancan a 1987 kenan, aka yi rigingimun da aka yi, wannan ta kwaranye, aka zo aka sake yin na ainihin wato nan kusa da aka yi tun daga kan na shari'a a 2002 na wata tsinanniya yarinya Iso Madaniel ta jaridar This Day, wanda wata shedaniya ce, wata yar magezuwa ce, bata kai ta kawo ba a harkar iskanci ma tukunna. Kwananta nawa da fara aikin jarida ta yi wannan iskancin, ta fito ta faɗi maganganu na ɓatanci akan Annabi sallallahu alaihi wasallama, abubuwa suka biyo baya waɗanda ainihin suke munana. Aka zo aka yi na wannan shedaniyar jarida ta ƙasar Denmark, Jutland Post, wanda suka yi waɗannan zane na cartoon na aibata Annabi sallallahu alaihi wasallama, da irin abubuwan da suka biyo baya akai da hukumomin ƙasar Denmark su ɗauki wannan mataki da ya dace na hukunta wannan jarida a hukunce, suka ki ambassadors na ƙasashen musulmai da suke ƙasan suka nema su gana da prime minister ƙasan yake ganin su akan wannan matsala. Al'amari ya kai al'amari har dai mutane suka fusata, suka kafa kungiya a duniya wadda take ta neman kare haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka yawo ƙasa-ƙasa suka sanar da musulmi halin da ake ciki. Har al'amari ya kai an gabatar da shi a wato babban taro na kungiyar ƙasashen musulmai a 2006 kenan. Daga nan labari ya fantsama ko ina a duniya, duniya ta ɗauki mugun mataki game da al'amarin, aka yi kashe-kashe, aka yi ƙone-ƙone, aka ɓannata dukiya da rayuka na waɗanda ba su je ba su gani ba. Duk wannan me ya jawo shine dan an ɗaukar mataki tun farko. A lokacin malamai suka fito da kira da da'awa cewa lalle-lalle majalisar ɗinkin duniya da take kuraren tana kare duniya, tana kare asa, inda duk akwai wasu abubuwa da suke ma'alimi na tarihi za ta ce ba ta halasta wa kowa ya taɓa su ba, ga su nan a irin Somalia, a irin Misra, a irin Turkiya da makamantansu. To dan me ba ta kare ma'alim na addinin mutane ba? A kafa doka a duniyance za ta hana kowane mutum ya taɓa addinin wani. Saboda su Turawa sun riga sun yi baran-baran da addinin da suka samu kansu na yi na Nasara tun lokacin revolution da suka samu na industrial revolution, kuma sun halatta wa kansu intiƙadi, su naƙada addinin Annabi Isa da ya zo da shi, su kuma ci mutuncin shaksiyarsa da shaksiyar uwarsa, sun halatta wa kansu wannan tun bayo ba suna yi. Sai suka ga kenan wannan ya halasta musu su extending wannan barna zuwa musulunci. To a wajen musulmai wannan ba zai yi ba jama'a, tare da cewa ba ma goyon bayan irin abin da ake yi na watan Amadu Shagab, shi ne a tashi da kashe-kashe da ƙone-ƙone saboda an ci mutunci Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ba daidai ba ne. Amma kuma ba za a yi shiru ba, dole sai an hukunta wanda ya yi. Da kamata ya yi mutane sai su yi irin abin da Ibn Taymiyyah suka yi a zamaninsu. Sanda Ibn Taymiyyah yake raye a shekara ta ainihin 693 a watan Rajab na wannan shekara, aka samu wani kirista ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani ɗan sarki wanda shine yarima na wannan lokacin, shine Asaf ya ɓoye shi, aka rasa yadda za a yi. Ibn Taymiyyah da shi da wani babban malami a lokacin mai suna Zainuddin al-Qari al-Qara al-Faraqi Zainuddin al-Faraqi da shi da Ibn Taymiyyah je karanta littafin Tarihul Islam da Zahabi da littafin ainihin wato al-Bidayah wannan yana Ibn Kathir su biyun suka tashi suka tafi gun sarki lokacin suka ce dole ne sarki ya sa a kama wannan Kirista a hukunta shi kuma hukuncin shi ne hukuncin kisa yace to na ji zan sa a kama shi aka taho da wannan Kirista aka zo da shi gaban sarki a hanya zuwa gaban sarki mutane suka yi ta jifan shi suna tsine mai albarka da shi da wancan mai gidan nashi wanda dan sarki ne da yake boye da shi a garin haka sarkin ya fusata yace to an ma kyale shi ba abin da za mu yi kuma yasa aka kamo Ibn Taymiyyah da wannan malami aka musu bulala a gaban jama'a aka kulle su kwana da kwanaki da da'awar cewa su suka zuga mutanen gari a yanzu ma haka yake sai a samu wasu malami a ce su suka zuga mutanen gari a daura musu laifi su ko Ibn Taymiyyah abinda suka nema yi shine hukuma ta yi abinda ya dace sai hankalin kowa ya kwanta yanzu wancan da yayi wannan abu iso ma Daniel sai wannan shedancin da babu wanda za a kona wa gida ko mota ko a kashe ran kowa haka kwanan nan wani shedanin dan NYSC da aka ce a huntuwa ya rubuta wa yara jarabawa take na batanci ga musulunci kamata ya a ce gwamnatin ka tsana ta kama shi ta hukunta shi hukuncin kisa shikenan sai kowa ya zauna lafiya amma sai aka ruga da gudu kawai ministry aka ce a soke registration na wannan makaranta ta private school duk wannan ba zai warware matsalar ba dole sai an gwada wa kafirai cewa su tsaya a kafircin su tunda ba su yi kafircin su to ba ruwansu kuma da addinin musulunci kar su taba addinin musulunci tunda musulmai ba su taba musu nasu addinin ba din rigingimin da yake idan ka bi tarihin zaka tarar su ne suke fara yin waɗannan abubuwa su suke tada su har al'amari ya bai fara haka shi wancan na Denmark din da ake bada labari asali fa yadda kadiya ta faru jama'a wai kawai yan jarida ne na wannan jarida ta Jutland Post suke ganin cewa wai musulunci ya zama ma mutanen Denmark alakakai har suna tsoron yin magana akan shi saboda kuma akwai yan kasashen Turkiya da Pakistan da yan kasashen Chechnya wasu yan gudun hijira ne wasu ma'aikata ne wasu dalibai ne da yawa wanda sun yi constituting kamar mutane kusan kashi 10 na mutanen kasar Denmark musulmai ne wasu sun samu jinsiya saboda dadewa da suke a kasar wai cewa waɗannan minority din wai ana jin tsoron su su ne kawai suke kiro wannan matsala fa da haka sai suka ba kansu fatawa cewa bari a baiwa masu zane cartoonist a ba su dama su yi zane wanda zai bayyana ra'ayinsu game da annabin musulmai Muhammad alayhi salatu wassalam sai gaici sama da masu cartoon sama da guda 40 daga ciki mutum 12 ne ina ji suka amsa wannan gayyata suka yi wannan zanen sauran da suka ce ba ruwansu to a cikin zanen ne aka samu wani mutum mai suna Kurt Westergaard shine la'anannan cartoonist din da yayi wannan zanen wai ya zana zane cewa wai ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ga bom a jikin rawanin shi wannan la'ananne yayi wannan zane zanen ya fito randa zanen ya fito ranan kungiyar musulmin kasan suka dauki mataki na maida martani ta hanyar yin rubutu da la'antan abin da yayi da kuma gaya gwamnati cewa wannan abin da ya sabawa har tsalin mulkin kasar Denmark wanda ya hana wato sukan wani addini da wani ke yi a kasa yana rubuta tsarin mulkin su amma sai shugaban kasa ya ce ba ruwan shi sai da al'amari yayi kamari akai da su cewa su dauki mataki suka ki sai da waɗannan mutane suka kewaya duniya suka ba musulmai labarin cewa ga halin da ake ciki sannan musulmai suka dauki mataki farko na boycotting gaba daya abubuwan da mutanen Denmark suke siyarwa tun daga kan hajar su da bankunan su aka daina ajiya a ciki aka daina hawa jiragen su komai aka daina hulɗa da su musulmai suka ce jami'an ma'aikatan wato a safara wato embassy dake kasan duk su dawo gida arzikin su ya samu na kasa sannan ne ya fito ba zai bada hakuri sannan ne yake bari ya bada hakuri amma tun san da aka ce su dauki mataki a kai san ki ma'ana kenan mu musulmi mu ne ba mu da alfarma a duniya duk wanda ya zagi musulmai sai a ce wai yancin fadar ra'ayi ne haka akwai wata shedaniyar yarinya harsi wanda Dr. Ibrahim Aliyu ya magana akan ta professor ya magana akan ta anan harsi ali shedaniya a kasar Somalia ta zagi musulunci sai aka dauke ta kai ta kasar Holland yanzu a Holland ya majalisa ce honorable change an ba ta mukami an ba ta jinsiya hatta tsaya zabe ta ci zabe an karrama ta da wannan mukami saboda ta zagi musulunci ko musulma ce uwa da uba amma duk sanda mutum ya taba wani abu nasu to sai a ce bayi da yanci a lokacin jide kadiya ta Edward Snowden da kadiya duk ta mutane ga sunan iri iri wannan al'amura jama'a da suke faruwa babu shakka dole ne musulmai su tsaya san matsayin su su san menene hukunce hukuncen su su san kuma yaya kamata a yi ta'amuli da su shi sa Ibn Taymiyyah Allah ya ji kanshi ya zauna ya rubuta wannan littafi bayan wannan kadiya ta faru shine littafin As-Sarimul Maslul ala Shatimir Rasul dan tabbatar da menene hukuncin musulunci game da kadiyar yaya ya kamata a mu'amalanci al'amarin menene abun yi kuma menene ma zagi din da me zagi me definition din zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Taymiyyah duk sai da ya harala wannan matsala wannan littafi babu irin shi a cikin wannan matsala baya ga shi aka sake samun babban malami wato Taqiyuddin Subki shi ma mu'asiri ne na Ibn Taymiyyah ya sake littafin As-Saiful Maslul ala Shatimir ala man sabbar rasul gashi da takikin babban malami ainihin wato Iyad Ahmad Al-Ghush mutumin kasar ainihin Masar wannan malamai sun yi magana dalla dalla game da hukuncin zagin Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wanne mataki ya kamata ainihin dauka ga ainihin wanda ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan littafin Ashifa ta al-Imam al-Qadi Iyad ya kawo bayani dalla dalla game da waɗannan hukunce hukunci littafin Ashifa sananan littafi ne bayi da wata ainihin wahalar samuwa ka karanta shi akwai babuka da ya akan haka suna dauke da bayanai wanda suke dalla dalla game da hukuncin zagin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ina fata mun gane wannan Imam Suyuti ma da littafi akan haka wanda ake buga shi a cikin Majmu'ul Fatawa tashi amin Al-Hawilil Fatawa na al-Imam Suyuti yana dauke da wannan littafi waɗannan bayanai ta kaitattu kwarai game da wannan mas'ala da malai ya fara bujirowa da ita anan Allah shi kyauta amma idan muka fada ba daidai bane da zaran an ce ga wani ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallama sai mu fito mu fara kone-kone ba daidai bane jama'a wataƙila waɗannan da za a kona wa dukiyoyi hala a cikin su ma akwai musulmai ko kuma koda kafirai ne ba su suke wannan laifin ba amma abin da ya kamata in zamu yi shine zamu je mu kamo wannan kafiri ne mu kai shi gun hukuma ta hukunta shi ko kuma duk wanda ya samu hali akan shi ya kashe shi to abin da ya daidai ne yanzu duk wanda ya samu halin kashe Iso ma Daniel ya kashe ta abin da ya daidai ne haka duk wanda ya samu hali ya kashe Salman Rushdie daidai ne abin da ya ba kuskure bane wancan dan sarki da na baku labari jama'a Asaf da ya kare wannan kafiri daga baya dan kanwa uwar shi ne fa ya kashe shi cousin din shi a hanyar maka kawai ya zunnuba mashi wuka ya kashe shi saboda yayi iwa'in wancan kafirin da labari ya izo kasar Dimashqa murna akai tayi ana farin ciki cewa an kashe mutumin banza da haka alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a bar a taba ce a kyari ba kuma su da kansu kafirai wannan abu da ya faru na kasar Denmark irin reaction din musulmai a duniya ya tabbata musu da cewa lallai al'amarin ba kankani bane in zaka lura daga nan sun shiga taitayin su game da irin maganganun da suke fara game da Annabi sallallahu alaihi wasallam so the reaction din ya wuce yadda har su committee da suka yi yawon gaya wa mutane har da yake ciki su ma ya wuce abin da suke tsammanin zai faru dan babu wani gari da musulmai suke whether majority ne su ko minority sai da akai akalla zanga-zangar lumana har anan Kano Sokoto Zaria Borno babu inda ba a yi zanga-zanga ba wani wurin ta tike da ainihin wato awaki wanda suke wahima jiddan ayi kashe-kashe da kone-kone saboda mutane ransu ya baci hankalin mutane ya tashi da abin da aka yi tun turawa suna wai kokarin solidarity jaridu na kasashen turawa musamman a Faransa da Holland cewa bari su sake reprinting cartoons din su nuna goyen bayan waɗancan abin nan din waɗancan kafiran sai da suka dawo suka daina akwai yan jarida da dama editoci da jami'an gwamnati da suka rasa ayyukansu har ministoci akan waɗannan abubuwan a ƙasashen Pakistan da India da Faransa da makamantansu waɗanda suka rasa aikinsu aka kore su daga aiki saboda sun goyi bayan wannan barnan kafirai yan uwansu suka musu hujumi akai cewa ku ba ku ganin abin da ke faruwa ba shi kaga duk da abin da aka yi din ba aka yi kamata a yi ba amma ya sa sun shiga taitayinsu kuma a lokacin musulmai sun yi wannan ne a matsayin iyaka abin da za su iya kenan saboda an rasa wani jami'i babba wanda zai ɗauki matakin da ya dace to a duk lokacin da hukuma suka dauka matakin da yace akan abubuwa haka abubuwa suke faruwa ina fata mun gano na'am eh okay na'am to masha Allah eh Allah shi kyauta waɗannan abubuwa da suke ta faruwa shine a takeice muke kokarin takeita bayani akan su a takeice mallam yace fa innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lam yu'ammin maqis ibn subaba wa ibn khatl wal jariyatin allatayn kanata yughanniyani bi hijaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai amintar da wannan kafiri maqis ibn subaba da ibn khatl da waɗannan ƴan mata guda biyu waɗanda suke ainihin rera waƙoƙi na zagin annabi sallallahu alaihi wasallama ma anna nisaa ahlil harb la yuqtalna kama la yuqtalu dhariya dhurriya kuma duk da yake kuma mata ne kuma mata waɗanda suke matan abokan yaki ba a kashe su kamar yadda ba a kashe ƴaƴa sai dai a kama su a matsayin bayi wa kad amara bi qatli hatainil jariyataini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umari da kashe waɗannan wato bayi ƴaƴa mata guda biyu wa ahdara dama ummu waladil a'ma haka kuma yace jinin matar wannan sadaka ta wannan makaho ya tafi a banza wanda muka yi magana lamma qatalaha sayyiduha sanda mai gidanta ya kashe ta li ajali sabbihan nabi sallallahu alaihi wasallam saboda ta zagi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin sa na cikin sunan abi dawud da nasa'i da ainihin muslim ta fai wa qatala ka'ab bin al-ashraf al-yahudi haka nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a kashe ka'ab ibn al-ashraf al-yahudi wa qala yace malli ka'ab wa zai mini maganin Ka'ab fa innahu qad aza Allah wa rasulahu Ka'ab ya cutar da Allah ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana yasubbuhu Ka'ab din ya kasance yana zagin annabi ne wa hadha ijma'u min al-khulafa'ir rashidina wannan ijma'i ne daga halifofin annabi sallallahu alaihi wasallama wa la yu'lamu lahum fi sahabati mukhalifun ba a san wanda ya saba musu a cikin sahabbai ba fa inna as-siddiq radiyallahu anhu qala li abi bakr al-aslami Abubakar Siddiq ya faɗa wa Abubakar al-Aslami wa qad hamma bi qatli man sabbahu lokacin da Abubakar ya yi nufin kashe wani mutum da ya zagi sayyidina Abubakar yace mushi lam yakun hadha li ahadin ghayr rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace babu wanda yake da wannan alfarma sai annabi sallallahu alaihi wasallama shi anan Ibnu Qayyim ya fassara cewa ma'anan magana Abubakar cewa babu wanda za a zaga a kashe shi sai annabi amma Imam Ahmad ibn Hanbal fasara da wannan wajen ta saba wannan fasara shine cewa babu wanda yake da ƴancin ya yafi in an zage shi kuma a kashe in an zage shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tunda baya nan to babu wannan ƴancin na yafiya daga wanda ya zage musulunci wallahu ta'ala a'lam wa marra Umar radiyallahu anhu bi rahibin Umar dan Khattab ya wuce ta wajen wani mai bauta faqila lahu sai aka ce mishi wannan mai bauta a coci hadha yasubbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan fa yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace law sami'tu Umar yace wallahi da na ji zagin da qataltu da na kashe shi wa inna lam nu'azzimu dhimmata ala an yasubbu nu'azzimu dhimmata ala an yasubbu nabiyyana sallallahu alaihi wasallam domin mu bamu ba su ainihin wato zimma aminci ba wai dan su zagi annabi sallallahu alaihi wasallam bamu ba su kariya dan su zo su zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ba daka da zimmi da kafiri muharibi da musulmi duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam sai an kashe shi ko ya tuba sai an kashe shi a matsayin haddi in musulmi ne ko kuma in kafiri ne ko ya tuba sai an kashe shi wannan shine maganar gaskiya musuluncin baya warkar da wannan zagin inna ma yaje da musuluncin shi Allah ga dama ya karba waye yake yafa wannan zagin dama shine wanda aka zaga dan kuma yanzu baya rayi wannan maganganun ka bayin da fada a karanta wannan littafai jama'a da kuma littafin tan Nasyuti da akwai kuma littafin da Siddiqul Ghumari yayi wanda yayi shi lokacin da hadisa ta faru ta shi wancan shedanin Salman Rushdie ya sa mai suna As-Saiful Battar alaman sabban nabiyal muqtar da kuma wata karamin dan karamin risala haka da Dr. Ma'mun Ash-Shattani yayi Ash-Shanawi yayi mai suna min wara'i Salman Rushdie domin qadiyar Salman Rushdie jama'a saboda galibin mu muna yara ne lokacin bamu san qadiyar ba ita ma ta kasance qadiya ce wata take da jida jiddan ta kawo matsala sosai a duniya ta faru ne 1988 Salman Rushdie din nan shedani mutumin kasar India ne kuma musulmi aka haife shi kuma har yanzu yana cewa shi musulmi ne marubuci ne na ainihin riwayat na novel sai ya rubuta riwaya mai suna Ayatush Shaytan ko kuma Satanic Verses kamar yadda yake da Turanci da English wannan rubutu da yayi a ciki yayi ta kawo maganganu wanda suke barna game da addinin musulunci ya suranta mala'ika jibrilu a surar wani mutum wanda wata halitta wata ke mai ainihin wato shedani ya halitta mai son sha'awa da shaye-shayen giya da makamantansu kuma cewa shine karini shedani ha shahul law da yake kawo wani mutum mai suna Mahmud ya canza sunan manzo Allah zuwa Mamun wai yake kawo mishi wahayi na shedani yayi ta kawo barna ire-iren wannan taban zaban kuma har yanzu ba a matsayin best seller yake wato littafi wanda yake da daraja a kasuwar littafai ana sayar da shi kasashe da dama na musulmi sun haramta shigar da littafin kasashen su to wannan mutumi shine aka zo aka bashi kuma wannan kyauta ta Nobel Prize ɗaya daga cikin kyautuka mafiya daraja a duniya game da marubuta Iran suka ce zamanin Khomeini suka ce sun bada hukuncin kisa akan shi duk wanda ya kashe shi ga kyauta daga baya suka ce sun janye saboda dama munafurci munafurci kuma dodo ne shi yasa alherin Allah ya kai ga sanata Saniya Rima lokacin ya fito yace ya saka farashi ga duk wanda ya kashe iso madaniyar akai ta tsine mishi albarka kuma abin da ya daidai ne har da kungiyoyin addini suka ce bai kyauta ba ya kyauta jama'a yana da kyau a encouraging kashe ire-iren waɗannan yana da kyau haka shedani ya ta fito ta rubuta wannan maganganu Iso Madaniyar a nan nan garin Kaduna al'amarin ya faru jaridar This Day da ta daga cikin jaridu mafiya shahara da farin jini a ƙasar nan amma tun daga lokacin ta fada wa jaridar farin jini aka yi kone-kone a Kaduna aka yi a Kano aka yi a ina ne duk wurare babu inda ba yi waɗannan kone-konen ba saboda wannan rubutu da ta yi to ire-iren waɗannan mutanen su ne kuma za a dinga ba kariya wai don su ci gaba da suka musulunci da sunan wai suna da ƴancin faɗar albarkacin bakinsu idan aka bude kofa irin haka ba za a zauna lafiya ba da haka ya kamata kristoci su san wannan da sauran marubuta wanda suke ganin su ƴan boko ne masu ƴancin faɗan albarkacin bakinsu musamman masana a fannoni na social sciences ilmomin al'adu da harsuna da ainihin ɗabi'a ɗan adam da zamantakewa da makamantansu su ne suka fi kowa jura a kan irin waɗannan maganganun su san irin abin da za su dinga faɗa su dinga yi ma kansu self-censor su dinga tace abin da za su faɗa su kyale musulunci su dai duk maganar da za su yi babu ruwan kowa da su babu ruwan su da kowa wasu ba mu yi musulunci musu kuma su yi nasu kafircin yanzu littafin Talmud wanda shine kamar Qur'anin Yahudawa idan ka sake ka taba shi aka ji labari ka shiga uku a duniyar Yahudawa duk inda kai sai an kwakuloka da waccan kadiya ta Holocaust to dan me yasa za a ce an taba Qur'ani sai a ce ba komai ƴancin faɗar ra'ayi ne ko waɗannan al'umma suna da abubuwan su muqaddasat kamar yadda muka fara tun farko musulunci ya tsoratar da musulmai game da taba muqaddasat na wasu al'umma ko zagin su dan kar wannan ya ja ainihin sokin Allah kuma yakin Allah to musulmai kuma sun ainihin wato hannu daga wannan abu musulmai sun fi kristoci daraja annabi Isa da sauran annabawa to dan me za a dinga intikasin annabi musulmai wannan abu ne da sam musulmai ba za su fuldin absun su suna ganin ana yi haka ba babu shakka dole ne mutane su ainihin san wannan hukumar da abin shafa kuma su san cewa mataki ya kamata su dinga dauka duk sanda haka ya faru shine kawai zai ammana abin da zai bi bayan tashin hankali Allah shi kyauta a takeice mallam yace wala raiba annal muharaba bisabbi nabiyina a'azamu aziyatan wa nikayatan lana min al muharabati bil yad babu shakka akan cewa a yaƙe mu musulmai ta hanyar zagin annabi sallallahu alaihi wasallama da cutar da shi wannan ya fi mana tsanani a cikin ranmu fiye da a yaƙe mu da hannu wa man idiyari jizyatin fi sunna dinar jizyatin fi sana fa kaifa yunqasu ahaduhu wa yuqbalu bidhalika duna saddi yace haka kuma a hana musulmai jizya da za a ba su kafaran da ke karkashin gwamnatin musulunci su hana jizya wallahi wannan yafi sauki ga musulmai fiye da zagi annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ya zai a bari a ce ana karya alƙawari ana ainihin cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam musulmai suna gani wa ayyu nisbatin li mafsadati man ihi dinaran fi sanati ila mafsadati man imujaharati bisabbi nabiyina aqbaha sabbin ala ru'usil ashhad yace kuma menene yafi mafsada me yafi barna a hana shi bayar da dinari ko ko a hana shi zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi ainihin barna babu shakka rashin hana shi zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi barna bal la nisbata li mafsadati muharabati bil yadi ila mafsadati muharabati bis sabbi in fact yace a takeice ma dai babu kwatanci tsakanin barnar da ke cikin yakan musulmi da hannu da kuma barnar da ke cikin yakan musulmi ta hanyar zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu ma kwatanci tsakanin su babu farar da nakon farizi fa aula man tuqida bihi ahadu mafi munin abin da aka ci amana annabi rishi wa amanuhu da kuma aka ci amanar sa aka ci amana alƙawarin sa da amanar sa sabbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam yafi komai muni wala yuntaqadu ahaduhu bi shay'in a'zama minhu illa sabbahu al-khaliqu subhanahu kuma babu abin da zai warware alƙawarin da shi zimmi yake ciki fiye da zagin Allah fa hadha mahdul qiyas wannan shine tsantsan qiyasin da ya kamata a gane anan wa muqtada an-nusus shine kuma abin da nasushi suke hukuntawa wa ijma'ul khulafa'ir rashidina radiyallahu anhum kuma shine ijma'in sahabbai daga cikin halifofi Allah ya kara musu yadda wa ala hadhihi al-mas'alati aktharu min 40 dalilan mala yace kuma a cikin wannan mas'ala akwai dalili fiye da guda 40 fa in kila to wani zai kawo hujja yace annabi sallallahu alaihi wasallama lam yaqtul abdullahi ibn ubay ai ga abdullahi dan ubay dan salulu shugaban munafikai manzo Allah bai kashe shi ba wa kad kala kuma yace la irjana ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'adhab imma kuma madina wallahi sai naga wane ne yafi girma kuma mai girma sai ya hana marasa girma shiga garin kisar doguwa ce zamu zo mu jita anan gaba a ainihin yakin Hunain an je wurin yaki sai aka samu wani dan rigima tsakankanin wani mutumin Madina da wani muhajiri akan ruwa da wannan yake bai wa raƙumin shi wannan kuma zai ba raƙumin sa sai ya hana shi sai shi muhajirin ya dauki dutse sai ya jefa a cikin ruwa ma'ana bari ya lalata ruwan gaba daya dan adanci shi kuma nan sai ya kama shi da kukuwa har shikenan kowa ya kirai dangin shi aka dauko makamai kai wannan munafiki da yazo wajen ya ga ba manyan sahabbai a wajen sai ya fara cewa to baga irin ta nan ba ai dama wannan shine san min kalbaka ya akurka alhaqiqa ka baka ranka abinci ya dawo ya cinye ka eh da ba kawo su garin mu ba kuka zo kai ta ba su gidaje suka aure mata suka samu kasuwa sa samu wannan dama yi mana wannan iskancin to wallahi bari a koma Madina sai mun fitar da mu manyan garin sai mun fitar da mutanen banza sai an ga waye mutum banza a garin to akwai wani sahabi shine Zaid dan Arqam yana jin wannan sai ruga da gudu je gawa Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ji ya gawa Annabi sai mun abakai suka bi suka dinga rantsuwa da Allah cewa ƙarya yake sharri yake wa shugaban su manzo Allah ya gazgata su yake an san magana Zaid dan Arqam sai da hankalin shi ya tashi da zabi ya kama shi ya shiga daki ya kwanta saboda shi ya san gaskiya ya fada sai Allah ya sokar da aya ya tona masa asiri Allah ya goye bayan maganar shi manzo Allah ya kira shi ya ce mishi abshir fa inna Allah qad saddaqaka kisa duka tana cikin Bukhari dan gidan Abdullahi dan Ubay dan Salul wanda mumini ne shi yazo ce manzo Allah ya manzo Allah ka bani izini ni zan kashe maka babana ni da kaina yace duk jama'a garin mu sun sani cewa ina mishi biyayya amma akan wannan abin ba zan mishi biyayya ba kuma ban so ka sa wani ya kashe shi in dinga kallon mutumin da cewa shi kashe babana ka bani ni da kaina an kashe shi manzo Allah ya murmushi ce a'a zamu ci gaba da mishi alheri da jan shi a jika matuƙa yana tare da mu da aka dawo shiga Madina shi dan ya tsaya a kofar gari ya ce baban wallahi ba ka shiga garin nan ba yace wallahi ba ka shiga garin nan ba ya zara takobi yace kai ne kaskantacce manzon Allah shine mai daraja sai da aka je cikin gari aka ce manzon Allah ga abin da ke faruwa fa wane ya hana baban shi shigowa garin nan manzon Allah yace a ce na ce bashi ya shigo sannan aka bashi ya shiga garin to wannan wulakanta da ya mata ishe shaka sai manzo Allah ya ga maslaha kai a kyale shi dan shi ya wulakanta shi mutanen anguwarsu da wanda suke biye mishi daga ran da ya magaji da Allah ya mana shi makareci kai nan kai ƙarya kai rantsuwa kan ƙarya ba a fa'a uku ba Qur'ani ya sauka ƙareta ka duk inda ya shige sai ya zama abin wato kyara sai manzo Allah ya ga wannan bala'in ya ishe shi kafin ya kai na wuta kafin na jahannama ba sai an kashe shi ba maslaha da annabi ya kalla kenan da kuma ganin an kashe shi sauran mutane me za su ce Muhammadu na kashe sahabban shi domin a cikin sahabbai yake dan su mutane a gurin su menene musulmi ne da shi ake sallah da shi ake fita yaki da haka shi sa manzon Allah bai kashe shi ba wala ne yaqtul zalqu waysara at-tamimi
kuma bai kashe wannan mai dan kankanin kwankwasan nan ba da ake ce mazul khuwaisara wa kad qala lahu wanda yace manzo Allah a'idil fa innaka lam ta'dil ce to annabi a dinga adalci wannan rawawa na adalci bane wannan shi ma wani batacce ne wani munafiki ne ya ga manzo Allah wannan bakan magana manzo Allah yace mishi bi isa maqulta tirda abin da ka fada manzo Allah yace wannan da kuke ganin shi daga jikin shi mutane za su fito wanda suke karatun qur'ani baya wuce makogoron su sune waɗannan yan boko haram da yan kalakatu da khawarija duk mutanen shi to wannan mutumin shi ma manzo Allah ya kyale shi umar yace bannin kashe shi manzo Allah yace a rabu da shi walam yaqtul man qala lahu bai kashe kuma wanda yace mishi ya quluna innaka tanha anil ghayyi wa tastakhli bihi shine wani dan uwan bazu dan hakim yazo wai mutanen shi sun yi wani barna an kama su kawai zai ce manzo Allah ina jama'ata magana fata izgilanci manzo Allah yana kallon sai yace dama shi sa ake cewa kai kana hana zalunci kai kuma kana yi innaka tanha anil ghayyi wa tastakhli bihi dama ana fada ai ya fadi magana da surar shi ma ya yadda manzo Allah yace in dai sun fada to ƙarya suke min ni bana zalunci kuma ni bana kebantuwa da zalunci manzo Allah bai bari bai mishi koyi ba ko bai bari a mishi koyi ba shi ma yace a rabu da shi walam yaqtul alqa'ila lahu inna hadhihi alqismata ma urida biha wajhullah da kuma wanda aka zo aka raba ganima yace wallahi wannan rabon ba a yi dan Allah ba shi ma manzo Allah ya rabu da shi walam yaqtul man qala lahu haka nan bai kashe wanda yace mishi lamma hakama lizubairi bi taqdimihi fi suqya cewa an kana ibn ammatika lokacin da aka samu rigima tsakanin wasu mutane da Zubair dan Awwam da kuma mutumin garin Madina suna da lambu sai ya zama lambun Zubair dan Awwam shine ke kusa da inda ruwan yake da haka idan suka suna shayar da ruwa sai in shi ya gama wancan ya shayar rannan sai wannan yace shi zai fara shayarwa rigima ta yi rigima har zuwa gun Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake da ya kuke suka ce ga yadda muke ci to ku ci gaba da kuke sai wannan mutumin Madina ya tsalle yace saboda dan uwanka ne gwagwanka ne ta haife shi saka wannan hukuncin kai san kai manzo Allah bai ce mishi komai ba wa ghayru haula'i mimman kana yabluguhu anhum adhan lahu wa tanqus da kuma waɗanda ba waɗannan ba waɗanda labari ke iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sun ci mutuncin shi ko sun ainihin wato intikasi na darajar shi amma duk sai ya kyale su ne wannan kina maka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutun ne mai ahuwa mai rangwame duk da wannan haƙi ne nashi a musulunce ya sa a kashe mutum to amma in ya ga maslaha ta fi karkatuwa zuwa ga ya kyale shi dan wata kila ya tuba ko kuma wani ya ainihin tuba a sanadiyan wannan rangwamen da aka yi sai manzo Allah ya kyale kama hadisin wani a arabi wanda ya zo ya ce manzo Allah ba ni dukiya manzo Allah ya bashi sai bai ce gaskiya wannan ba ta ishe ni ba an ce kana da kyauta amma ni ka mun ruwa sabai suka ce akan shi manzo Allah ya ce ku rabu da shi manzo Allah ya ja shi cikin gida ya je ƙara mishi kyauta ya mishi kyauta sosai yace to ka san kuma abin da za'a yi yanzu kuma ka fita gurin mutane ka gaya musu cewa na baka da yawa dan ka kawatar da wata shubha ta ka sai fito ya fada mutane kuma suka ji dadi da yake kauyen su kuma mutanen kauyen suka ji dadi suka musulunta kaga irin wannan saboda maslaha da ta biyo baya mutanen Taifa da suka jife shi suka ji mai ciwo yace a kyale su saboda in ba su yi musulunci ba ƴaƴansu jikokin su za su yi mutanen Makka da ya kama su yace a rabu da su duk waɗannan yanayin su ne saboda menene saboda asalin ƴan ɗin shi shine addinin ya yadu falala addinin ta game kowa domin da gurgurdan mutanen da suka shiga addinin da gurgurdan ladan shi ƙarin mutane a cikin addinin ƙarin lada ne ƙarin alfarma ne ƙarin daraja ce gare shi a kiyama saboda yawan al'umma da zai tabahi da shi ga sauran al'ummomi to mutumin da ya zama wannan shine manufar shi ba zai so ya dinga kashe mutanen da potential followers bane to falsafar da manzo Allah ya rayi akan ta kenan irin nazariyar da ya rayi akan ta kenan game da wanda suka cutar da shi shi yasa kaga waɗanda ya kyale sun fi waɗanda ya kashe yawa ina fata mun fahimci wannan wanda ya kashe ba su fa a kirga da yatsu ba amma ka ji ko anan ga mutane wajen guda nawa waɗanda ya kyale daka wannan ita ce falsafa Annabi sallallahu alaihi wasallama game da ainihin rayuwa ta ainihin mutane ire-iren waɗannan a takeice jama'a kamar yadda muka faɗa muka ƙara maimaitawa a yanzu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya raye kamar yadda malai ya faɗa to wannan haƙi ne wanda dole a cika shi ga duk wanda ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tabbata yayi zagin kuma abin da ya fada din zagin ne da gaske to babu da kafa dole sai an mashi hukunci ko ba dade ko ba juma sai dai in ba a samu sultani akan shi ba dan haka nake ma dan uwa wasiya cewa abu abin a ilmance daliban ilimi yan uwana musamman da malamai suna da buƙatar karanta wannan littafai da sauran fatoyi na malamai akan wannan mas'ala dan sanin yaya abun yake a ilmance mas'ala tana da literature mai yawa ta da rubuce-rubuce mai yawa saboda matsayinta a musulunci saboda kuma tsawon zamanna an ta samun ire-iren waɗannan kabaya din kuma saboda a wannan zamanin da muke rayuwa matsalar ta fi kowane zamani kamari saboda zamanin da ake kururuwa yancin fadar ra'ayi zamanin na demokradiya zamanin da ƴaƴan musulmai ma ba su san darajar musulunci ba na ƴaƴan kafirai Allah shi kyauta kila wanda ya faɗi wannan magana sai a bashi ansa a ce alhaqu kana lahu falahu an yastawfiyahu haƙin kashewan nashi ne in ya ga dama ya cika walahu an yusqitahu in ya ga dama kuma ya sarye da shi walaysa liman badahu an yusqita haqqahu amma wanda suke bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ba su da ƴancin su sarye da haƙin sa kama annar rabb ta'ala lahu an yastawfiya haqqahu kaman yanda Allah ubangiji yana da dama ya cika haƙin sa walahu an yusqitahu ya walahu an yusqita ko kuma ya sarye da shi walaysa li adin an yusqita haqqahu ta'ala ba'da wujubi wani bai isa ya kawar da haƙin Allah madaukakin sarki bayan waje ba ainihin wannan haƙi din kaifa wa qad kana fi tarki qatli man zakartuhum wa ghayruhum masalihu azima fi hayati musamman ma idan muka lura cewa a cikin kyala kashe waɗannan da aka ambata akwai maslaha da mai yawa a cikin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam zalat ba'da mautihi wanda wannan maslaha ta gushe bayan rasuwarsa min ta'alifin nasi kaman kokarin janye mutane a jiki daga cikin maslaha kenan wa adami tanfiruhum anhu da kuma kar a tunkuɗe su daga gun Annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu law balagahum annahu yaqtulu ashabahu lanafaru da labari zai iske su cewa yana kashe ainihin sabban shi to mutane za su kyamace shi wa kad ashara ila hadha bi ainihi maikin Allah da kanshi yayi ishara zuwa ga wannan magana wa qala li umara yace wa umar dan khattab lamma ashara alayhi bi qatli abdullah ibn ubay lokacin da Umar ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe Abdullahi dan Ubayy sai manzo Allah ya ce la yablughu an-nasa anna Muhammadan yaqtulu ashabahu kar labari ya iske mutane cewa manzo Allah alaihi salatu wasalam yana kashe sahabban shi wannan hadisi ya cikin Bukhari wala raiba anna maslahata ta ta'lif wa jam'al qulub babu makawa akan cewa mas'alar ainihin wato wannan maslaha ta jan mutane a jika wa jam'al qulubi da hada zukatansu a wuri guda alaihi dan bin musulunci kanat a'zama indahu wa ahabba ilayhi min mazmir maslahati al-khalisa hasila bi qatli man sabahu wa azahu wannan maslaha tafi daraja da girma da cancanta a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa idan maslaha kashe wanda ya zage shi ko cutar da shi walihadha dan haka ne lamma zaharat maslahatu al-qatli yayin da maslahan kisa ta bayyana wa tarajjahat jiddan ya zama ta zama rajiha sosai katala sabba a lokacin da yake kashe wanda ya zagin kama fa'ala bi kabi bin al-ashrafi kamar yadda aka aikata wa kabu dan ashraf fa innahu jahara bil adawa ya bayyana gaba qarara wasabba ya bayyana zagi qarara fa kana qatluhu arjaha min ibqai to wannan kashe shi yafi fiye da barin shi domin ba a sa ran zai tuba wa kazalika qatlu ibn khatlin haka nan kashe ibn khatlin wa maqisa da kashe maqis wal jariyatain da waɗannan bayi guda biyu mata wa ummu waladil a'ma da wannan mata sadakan wannan makahu faqatala lil maslahatir rajiha manzo Allah yayi kisan ne domin maslaha wata take ta karkata an karkata zuwa gare ta wa kaffa kuma ya kyale ne lil maslahatir rajiha a lokacin da zama kyalewan shi yafi wato yakan kashe ne sanda kisan shi yafi ya kuma kyale sanda kyalewa ita tafi fa idza sara al amru ila nuwabi yayin da al'amari ya zo ga waɗanda suka mai ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam wa khulafa'ihi da kuma halifofin shi alaihi salatu wassalam lam yakul lahum an yusqitu haqqahu anan su ba su da damar da zasu ainihin sarye da haƙin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ƙarshe jama'a bari mu cike da wata magana ta mutanabi da yake a waka yake cewa la yaslimu sharafur rafi'u min al-adha hatta yuraqa ala jawanibihi jam haka mata nabi ya fada cewa daraja madaukakiya ba ta kubuta daga cutarwa har sai an zubar da jini dan ita wannan shine kawai magana jini ba zai gushe ba yana zuba matukar ana so a kiyaye daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana in muka ce mun hakura duk wanda ya zagi annabi a kyale shi ai Allah yana jin shi kuma kuma su wannan fatawa ko musulmai ne malamai farfesoshi masana ai Allah ya ji ina ruwanka eh kai da zaka shiga cikin hakin Allah to daraja ba ta tabbata ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai rubuce-rubuce da dama da akai akan haka sai a ce eh tunda dai ai Allah ya fi kowa san darajar shi Allah ya riga darajar shi ko sun zage shi wannan ba zai rage mishi komai ba shi wanda yake wannan magana a tsaya a zindima ma uwar shi zagi zai yadda yace ai ba komai ai dai uwata ba abin da kuka faɗa bace ya wuce ba zai wuce haka ba sai inda karfin shi ya kare to annabi ne bai da daraja bai da gata kaga ba gane wato kiyasi ne na san rai kenan ka kwatanta irin wannan kiyasin kankanin kiyasi ai uwar shi dai bata kai darajar farcan annabi sallallahu alaihi wasallam kowa cece ita to a ce to tunda ka ce an zagi annabi ba komai kai ma yanzu a zindima mashi zagi mafi muni a zage a bata shi zai ce bai yadda ba ya ce to ai kai ka san ba haka kake ba me yasa kake damuwa eh Allah ya san ba haka kake ba kai ma to wato mutane saboda ba su san kimar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba su san kimar sahabbai ba shi yasa ko an zage su ba su jin kaikayin a ransu ba su jin kaikayin cewa an taba wani abu da yake da alfarma amma saboda sun san kimar kansu sun san kimar siyasar kasar su idan an taba kasar su ko an taba su suke jin kunci a kasar nan an taba cire wani gwamna saboda ya zagi Saddauna to Saddauna waye an kara shi da annabi ba komai komai bane amma gwamna aka cire saboda ya zagi Saddauna amma ana ji ana zagin Sayyidina Abubakar ana zagin Aisha kuma har zagi ya kai duk ya tsallaka ya kai kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce wa mutane su kyale wallahi ba zai yi wa jama'a ba zai yi ba in duk musulman kasar za su kare gara su kare jama'a a garin sai an kwaci wannan yancin kamar yadda muka faɗa yanzu turawa da kansu sun shiga taitayin su saboda raddatu fi'il din da musulmai suka yi game da wannan al'amari na waɗannan katun na ƙasar Denmark daga nan suka shiga taitayin su fiye da shekara 8 kenan yanzu al'amari ya canza an yi hangen nesa wajen cewa kai a kyale musulman nan da abin da suke girmamawa kuma ƙasashen turawa musamman Europe sun riga sun samu integration da musulmai babu wata ƙasar turawa inda babu musulmai mazauna ƙasar ƴan ƙasa wanda suke takarda ƙasa ƙasar Faransa take takama cewa ita ƙasa ce liberaliya wato ƙasa wanda kowa ke da ƴancin faɗan abin da zai ba ɗayan haushi kuma kai kuma wanda aka baka haushi ana sa ran ka hakura kada haushi ya sa kai wani abu wannan shine mabda shine philosophy na aqidar liberaliya cewa ko an baka haushi duk abin da aka baka haushi da shi kakka haushantu kakka jawushin shine aqidar Faransawa amma su suka fi kowa zakewa wajen cutar da musulmai da tunanin kuma a cutar da musulman kada musulmai su damu a Faransa aka kafa doka wadda hana kowa saka wani abu da ke alamta addinin shi da sanin cewa an san musulmai suke da irin waɗannan abubuwa suke da hijabi suke da niqabi suke da gemu suke da dagaggen wando suke da abubuwa iri-iri wanda suke nuna sha'air da kuma hurmat na addinin su amma sauran mutane ba duk ba su da wannan musamman saboda daga Faransa wannan tawaye na rabuwa baran-baran da addinin Kirista ya taso a ƙasar Turawa daga Faransa ya taso da haka mafi yawan mutanen Faransa ba sa yin Kiristanci kamar yadda mafi yawan mutanen Ingila ba sa yin Kiristanci kwanan nan David Cameron shugaban ƙasar Ingila yayi ka tobara yace Ingila ƙasar Kirista ce sai da aka samu sama da manyan mutane guda 50 suka sa hannu a wasiƙa da aka aika mishi ana la'anta shi akan wannan magana cewa ya ci mutuncin su su kasar su ba Kirista bace wani riko Allah saboda galibin su ba sa Kiristancin sun yi baran-baran da Kiristancin to haka suke so mu mamin baran-baran da addinin mu koma irin su hashanallahu min hada a takeice haka mutanabi yake cewa la yaslimu sharafu rafi'u min al-adha hatta yuraqa ala jawanibihi dam daraja madaukakiya ba ta kubuta daga ainihin wato cutarwa har sai an zubar da jini a madadinta zuwa ƙarshen nan muka gama karanta waɗannan masail da muka dauko daga cikin littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairil ibadi ta al-Imam Al-Hafiz Al-Muhaddis Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abubakar ibn Abi Bakar al-Dimashqi al-Ma'ruf da Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah wadaki sarki saka mashi al-khairi Allah ya jikan shi wa alaikum assalam wa sallam na'am na'am sallallahu alaihi wasallam inda ya tabbata ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yake shi a taki a wurin jama'a wannan shine fatawan malamai gashi na cikin littafin inda ya tabbata a dinga tabbatarwa tukunna saboda kada a zo a aikato bara kuma yawa inda ya tabbata cewa zagi ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka samu ka kashe shi ba karama yake kai ba ko da an kashe ka ko kai ka ja barki insha Allah na'am ai shine sai an tabbatar din shine maganar tabbatarwa jama'a wato kaman yanda Imam Sufki yake fada game da mas'ala a ƙarshe yace magana ta da sauki a wajen fatawa ta da sauki amma wajen zartawa ba ta da wannan saukin wajen zartawa ba ta da wannan saukin kaga dai alƙali ne na musulunci amma ya fadi wannan magana dan haka ka bar fatawa a dunkula haka idan ya faru to sai kuma a nemi malamai a dai lokacin waɗanda za su zartar da cin wannan haka abun yake ya tabbata sannan sai a zartar da hukuncin duk abin da zai bayo kuma ya rike da biyo baya ba saboda mas'ala ce jama'a mai mugun hadari game da yadda arna suke kullo makirci na musamman a zauna kaman dai na da makar lokaci zama akai musamman akai mitin cewa bari ayi abu bari ayi a ga mai musulmai za su haka wannan ya faru a ainihin kasar nan ba su ai ba su biyu ba su uku za a zauna musamman ayi mitin a ce bari a tagali musulmai ta hanyar a ga mai za su to idan aka san cewa in an tagale su suna da hukuncin da za su yi wanda kuma self defense ne to a lokacin sai a zauna lafiya domin kana zama lafiya ne da makiyinka idan ya san cewa kana da abin da zaka yi na kare kanka idan ya nemi fitar da kai ina ba ta fahimci wannan wa alaikum assalam wa rahmatullah zai mene bisa sunna akwai abubuwan da za su zama istihza'i ne da musulunci a cikin fina-finai musamman da waƙoƙi da makamantansu waɗannan ba a zartar musu da hukunci na kai tsaye a ce sun shiga cikin zagi a yi hukunci sai na ce muku abin yana buƙatar alƙalai na musulunci muna faɗan maganganun ne da malamai suka faɗa babu shakka akwai su a cikin fina-finai da waƙoƙi da maganganu da rubuce-rubuce da yawa da littafai wanda suke bayuwa zuwa ga istihza'i ko cin mutunci ko nakasa daraja wani hurma daga cikin hurmatullahi ko Allah madaukakin sarki ko manzon Allah ko Qur'ani ko musulunci ko Ka'aba ko makamancin haka dukkan kanta littafin akwai maganganu da yawa akan su to ire-iren waɗannan ba ka zartar da hukunci kai tsaye ba kuma ka cewa kai tsaye ba laifi bane yana buƙatar darasta ainihin wato na kowace aina ta kowace sampul na magana sai an darasce ta wallahu ta'ala a'lam na'am eh shine kware kuwa alƙali za a kai ma shine za a zo a gabatar da kai a gaban shari'a kai rantsuwa eh Allah shi kyauta ku bari mu karatu jama'a raga alamar cewa matsalar ta mutane ko haka reaction duk inda akai magana haka mutane suke reaction Allah shi kyauta za mu tashi inda malai yake cewa al-mabhasu fani fiqhu sirati fi ghazwati hunain wa hisar al-ta'if fiqhun dake cikin sira ta ainihin yakin hunain da kuma tare ta'ifa da akai hisar shine wato a ainihin ai season ai siege kenan a tare gari gaba daya hunain sunan gari ne kuma sunan waje ne sunan gari ne na ainihin ƙasar Hunain din wanda har yanzu sunan garin kenan kuma sunan ya samo asali ne daga wani mutum mai suna Hunain ibnu Qaniyata ibnu Mahaya'il in ba na manta sunan shi ba wanda ɗaya ne daga cikin Amalika haka Yaqut al-Hamawi ya ba da labari a cikin littafin Mujamul Buldan galibi garuruwa sukan samu sunaye dama daga sunayen mutanen da suka kafa su ko mutanen da suka musu wata wani alfarma ko wani alheri kaman al-Iskandariya ta kasar Misra daga sunan wannan jarumi ne Iskandar al-Makedoni kaman birnin Washington na kasar America daga sunan George Washington ne shugaban kasar America kaman a nan kasashen mu zaka iya samu garuwa irin haka kaji an ce garin Malam Wane ko garin kaza sai ka bincika sai ka ji asalin sunan garin daga ainihin sunan wani mutum ne irin garin Pretoria na kasar South Africa suna nan da yawa garuwa irin haka a nan kusa ba zan iya tana wani misali ba in ba garin Maiduguri ba an ce asali Maiduguri din sunan wani mutum ne wallahu ta'ala a'lam zariya ma ko ana cewa sunan wata mata ne ko wallahu a'lam to dinde ma'ana ya tabbata kenan haka daura ma ko duk ya tabbata da yake nan ana sawa garuwa sunaye daga sunayen mutanen da suka kafa su ko wasu mashahuran mutane da suke da alaka da garin a kasa mallan ga yana yace Hunain tab'udu an makka 26 kilan tana nisa da makka kilo ainihin 26 sharqan ta gabashin makka wa turaful ana bi shara'i yanzu sunan garin ash-shara'i ka karanta al-ma'alimul athira fi sunnati was-sira shafi na 104 wannan gari da kuma hisarut ta'if wato tariqat ta'ifa da akai mallan yace tu'addu gazatu hunain imtidadan li fathi makka ana lissafa yakin hunain a matsayin wato imtidadan ci gaba extension ne na yakin fatuhu makka zalika anna gazatu hunain nashi'atun anhu wannan ku ya faru ne saboda yakin hunain ya ainihin wato ya burbusu ne daga asalin fatuhu makka wato burbushe na fatuhu makka wa mutammimatan lahu kuma kaman ciko ne na fatuhu makka wa kada kharaja rasul sallallahu alaihi wasallama min makkata ila hunain manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fita daga kasan makka zuwa hunain din hunain ana cewa kaga yanzu ila hunainin nan muka karanta da ta'arifi ma'ana muka mishi jarra a matsayin suna mu'arabi kuma ana karantawa da suna wanda yake mamnu' min as-sarfi kuma wayoma hunainin ko shi ma da ta'arifi ne wayoma hunainin okay a wancan waka da yake cewa nasaru nabiyahum wa shaddu azrahu bi hunaina yawma tawakkal al-abtalu inji mawaki bi hunaina kaga nan sai yazo da ainihin wato bina'i a matsayin shi na mamnu' min as-sarfi saboda idan ka dauke shi a matsayin muzakkar sunan garin ne muzakkar to zaka yi mishi ta'arifi shine hunainin wa yawma hunainin ranan da aka yaki a kasar hunain in kuma ka dauki sunan wajen wanda wajen ya ba garin suna to zaka maida shi muannas sai kuma ya zama mabniyun a ainihin wato alama mu'min as-sarf shine kamar yadda kike cewa bi hunaina wato a wannan wurin da ake cewa hunain din sunan wuri din kwarin hunain din ina fata mun gane wannan to da haka nan mun karanta shi da ila hunainin fi sadisi zuwa garin hunain a shida min shahri shawwal shida ga watan shawwal bayan sallah kenan kai tsaye min sanati saminati min alhijra a shekara ta 8 bayan hijira kar mu manta an yi fatuhu makka a azumi ne na wannan shekara to aka taho aka dawo madina bayan sallah da kwana 6 ba gama ma yin situ shawwal ba halako manzo Allah kawai ce a tashi a tafi wani sabon yaki na'am okay min makka yes bayan an fito daga madina daga makka kai tsaye aka kama hanyar hunain saboda labarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu cewa suna can suna shirya su kawo mishi farmaki ba da an alima bima ya taqumu bihi saqifun wa hawazin min al-istidad li mulaqatihi saboda labarin da ya samu cewa da banu saqif da hawazin suna shirin haduwa da shi dan su yaki wa ayyana ala makkata amiran alaiha attab ibn asid manzo Allah ya sanya shugaban makka shine attab dan asid ya manada shi shugaba a makka radiyallahu anhu wasta'ara min safwan ibn umayyata wa huwa ala shirkihi 100 dirhim sannan ya ari sulke guda 100 a gun safwan dan umayya a lokacin bai musulunta ba amma da mu iya tunawa a fatu makka da aka ce musulunta yace a bashi wata biyu zai shawara manzo Allah ya ce to an baka wata hudu to a lokacin yana cikin wannan watannin shawaran bai gama yin shawara ba manzo Allah ya ce ka ba mu mun ji kana da makamai sulke wannan da ake sakawa ya hana a samu mutum a jikin jikin shi da makami ka ba mu guda 100 yace aro ko kyauta ko bashi manzo Allah ya ce aro zaka ba mu za mu dawo maka da su yace to shikenan ina ce za ku kwata ne yace a'a aro zaka ba mu manzo Allah ya tashi dawo mai da su ya dawo mai da shi kuma da wasu kyauta na dukiya to shine bima yakfiha min as-salah da duk abin da zai wadaci waɗannan sauran kayan yakin ma'ana mahadin su a ce da kibiya da kwari da baka set dai guda 100 wannan magana tana cikin littafin sirat ibn hisham al-matbu'ati ma rawd al-ans a cikin mujalladi na 4 shafi na 123 wa kana ma ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama 10,000 bil idafati ila 2,000 min at-tulaqa min ahli makkah manzan Allah yana da sojoji guda 10,000 ka ƙara kuma da sojoji guda 2,000 daga cikin mutanen makkah waɗanda aka yafe musu dinnan suka musulunta ma'ana sojoji kaman 10,012 kenan wa kanat hawazinu lamma sami'at bi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa ma fataha Allahu alaiha min makkah tajamma'at ta taqiyarat malik ibn auf bin nasri su ko hawazin din sun kasance ne bayan da suka ji labarin abin da ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na nasara akan mutanen makkah sai suka tara taron sojojin su karkashin jagorancin wani mutum mai suna malik ibn auf an nasri wani shedani ne wajtama ilaihi min hawazin wa saqifin kulliha wannan shedanin mayaki wanda yake ya iya makircin yaki ya gayyato sojoji daga cikin hawazin da saqif dukkanin su wajtama'at nasr wa jasham kulluha da kuma kabilan nasr da jasham duka suka taru wa sa'ad ibn bakr da kabilan sa'ad ibn bakr wa nasum min bani hilal da kuma wasu mutane daga cikin banu hilal wa hum qalil sune ma ba su da yawa wa min bani jashmin durayd ibn simma da wani kasar gumin kafiri daga cikin banu jashan mai suna durayd ibn simma shaykhin kabirin tsoho ne takwarkwashashe laysa lahu fihi shay'un ba shi da abin da zai iya yi a wurin yakin nan illa tayammunu bi ra'ayi sai dai ana neman samun albarka daga fasahar ta yaki da ra'ayin sa wa ma'rifati bil harbi da kwarewar shi a gun yaki wa kana shaykhan mujarraban mayaki ne wanda yake kwararre an gwada an ga jini an huda an ga jini wannan mutumi Durayd ibn Simma yana daga cikin mawaka a jahiliya kuma jaruman mayaka an ce kamar yadda Ibn Qutayba ya ba da labari a cikin Ashir wa Shu'ara cewa wannan mutumi ya jagoranci yaki sama da guda 100 waɗanda ba taɓa cin nasara akan shi a cikinsu ba da haka komanda ne iyaka komanda amma lokacin da za a yi wannan yaki shekara shi 120 tsoho ne ya makanci ya gama yakin da zai yi da ɗaukar fansa da zai yi na 'yan uwanshi da aka shi har ya makance ya tsufa amma duk da haka suka ce a fito da shi a zo a sa mai kujera ya zauna a wurin yakin ana neman shawara a gunshi ma'ana ya zama babban kuma director kenan na department na military intelligence da aka fito da shi yana daga cikin ainihin bala'in da ya same shi shine a wannan rana aka kashe shi a matsayin kafiri bayan kuma ya ji labarin musulunci tun yana ainihin makka mutumin da ya kashe shi shine wani mutum mai suna ainihin Rabi'atu ibn Rafi As-Sulami wani daga cikin samari mutanen garin Madina shine ya bi shi a guje bayan sun tarwade su kafiran ya iske shi da iske shi sai ya ce ma wannan yaro waye ka yace ni ne wani yace me kake so ki kashe ka zanyi yace to in zaka kashe ni ka sare ni daidai wuri kaza kar ka sare kaza ka sare kaza ya na cikin kisoshin labarin shi na da tsawo sosai babban kasar kuma kafiri ne Allah ya mishi alamna sharha da shiga musulunci wannan tsoho kamar da zamu zo mu ji lokacin da aka taho suka zo suka zaunar da shi suka bashi waje aka kashe shi daga baya aishi wata mai suna Amratu ta mishi waka tana mishi ta'aziya wa amara an-nasa ila malik ibn auf bin nasr wa amrun nas al'amarin mutane sai ya zama karkashin jagorancin wannan mutum mai suna malik ibn auf an-nasr falamma ajma'a al-masira ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da ya shirya tafiya zuwa ga manzon Allah hatta ma an-nasi amwalahu sai ya ce mutane su fito daga gaba ɗaya dukiyar su wa nisa'ahum da matan su wa abna'ahum da ƴaƴan su kaji dan takifi ce kowa ya fito da duk abin da yake da shi da dabbobi da dukiya da ajiya da ƴaƴa da mata kowa ya fito da su gaba ɗaya falamma nazala bi autas yayin da suka sauka a wani wuri da yake cewa autas wani kwari ne a ƙasa hawazin ijtama ilaihi nasum sai mutane suka taru a wajen shi wa fihim durayd ibn simma fi shijar da durayd ibn simma dinnan suka taru a gunshi shi duraydin yana cikin wani wato amalanke shine ashijar wanda yake daurawa akan doki ko raƙumi wanda ba rufaffe ba kwatankwacin a ce kamar da kaga irin wannan keke mashin din nan me kuke ce mashi ne ina ba keke na fe ba ai yana da rumfashi ko irin wannan zagan mashin kamar baro gayi nan dai haka yauwa bezwa mai hada da baro din nan ni ba san sunan shi ba to irin haka ne ake daurawa raƙumi kamar keken dawaki haka ana ganin mutum yana tafiya akai lahu yuqadu bihi ana jan shi a ciki falan ma nazala qala da aka sauka wajen sai ce bi ayi wadin antum aina ku suka sauka qalu bi awtas suka ce muna wadi awtas ne qala ni'ma majalul khayli la hazanu farasin wala sahlu dahsin yace madalla da inda kuka sauka wuri ne na ainihin strategic wuri na kai farmaki la hazanu farasin ba za a samu bakin ciki wajen iya wato tafiya da dawakan ba saboda za su iya hawa da sauka wajen wala sahlu dahsin kuma ba zai yi saukin a kai muku farmaki a gama da ku ba ba za a iya running over you ba kuna da kariya da kwarin sannan kuma za ku iya kai farmaki ta baya ma'ana ya fara ba su dabarun yaki din kenan sai ce mali asma'u rugha alba'ir yaya nake jin kukan raƙuma me ye kukan raƙuma jama'a grumble da turanci ko da Hausa me kenan haniniya ne shi ma ha to me ye kukan raƙumi kaga mu da Hausa ta lalace mana yanzu sai a hankali kukan raƙumi kawai a bar shi haka yace ina jin kukan raƙuma shine rugha alba'ir turawa suna ce mishi grumbling da kuma wanu haqal hamir da kuma kukan jaki shi kuma ya sunan shi shine brain kenan da turanci eh jama me kukan jaki da Allah ya yi me sunan kukan duk akwai su a Hausa fa Allah ya ji kamala albani duk da sai ya fassara su da Hausa reras wa buka'u sagiri da kuma kukan yara kanana wa yu'ar sha'i da kuma hayaniya kai kawo din awaki yaji alamar akwai hayaniya da yawa tunda makaho ne yara na ta kuka ƴan awaki suna ta kaiwa suna kawowa waɗannan suna ta tsalle ce me nake ji hayaniya kamar ina cikin gari sai aka ce mishi ai ka ji abin da ya faru qalu saqa maliku bin awfin ma annasi amwaluhu wa nisa'uhum abna'uhum ai maliku dan auf komanda ne yace kowa ya taho da ƴaƴan shi da matan shi da duke shi qala aina malikun yace ina komanda yake a kira mun shi qila hadha maliku wadu iya lahu aka ce gashi na aka kira shi fa qala malaka ya maliku innaka kad asbata ra'isa qaumika kai ne fa jagora na mutananka wa inna hadha yawmun ka'inun lahu ma ba'adahu min al-ayyam wannan kuma yaki da za a yi babu shakka in ta faru ba za a ƙara irin ta ba mali asma'u ru'a al-ba'iri wa nuhaq al-hamiri wa buka'a as-sagiri wa yu'ar al-sha'i ya mai ta mashi misali nake jin kukan raƙumi da kukan jaki da kukan yara da hayaniyar dabbobi suna kaiwa suna kawowa qala suqtu ma annasi amwaluhum wa abna'uhum wa nisa'uhum aina ce kowa ya taho da ƴaƴan shi ne da matan shi da dukiyar shi wa qala sai kai durabi yace walima dan me kace musu haka yace mishi lima zaka dan me kai haka qala aradtu an aj'ala khalfa kulli rajulin minhum ahlahu wa malahu so nake kowane mutum ya zama a bayan shi ga mutanen gidan shi matan shi da ƴaƴan shi da dukiyar shi da yuqatila anhum sai ya zama dan su yake yaki dabara ta kenan qala sai ya ci mishi ai ra'iya da'anin wallahi yace wallahi mutumin da ke kiwon raƙuma wallahi makiwacin raƙuma ba zai iya wannan aikin ba ma'ana kuskure ne wannan wa hal yaridul mahzuma shay'un wanda aka galabace shi zai tuna wani abu idan gobara ta ciwo mutum zai tuna cewa ga inda ID card din shi yake ga inda certificate din shi yake ga inda kudin shi yake zai tuna wannan da ran shi kawai sai ya tsira idan bala'i ya zo zai tuna wani yaya da mata da raƙuma yace wallahi kai kuskure innaha in kanat laka yace in ma ka ci nasara lan yanfa'uka illa rajulun bi sayfihi wa rumhi ba wanda zai maka amfani a wajen cin nasara sai namiji soja wanda yake da abun jifa kibiya da kuma takobi abun sara wa in kanat alayka in kuma ta fadi kanka baka ci riba ba fadahta fi ahlika wa malika ka ji kunya a gaban mutananka iyalanka da dukiyarka saka babu amfanin azo da ƴaƴa da mata gurin yake daga kawo su dinnan to da maliku ya ji haka sai ya ce to wallahi ni kuma haka zan yi kamar da kisa ta zo cikakkiya yace in ko ba a yi da haka ba zan kashe kaina anan akai ta bashi hakuri shikenan sai dama shi duriya da wata kaida shine mai wakar dake cewa wa hal ana illa min aziyata in rawat rawaitu wa in tarshud aziyatu arshudi amartuhumu amri biman arjil liwa falam yasbinu nusa illa duhal gadi waka ce duguwa da yayi dan uwan shi wani mai suna Abdullahi ta'aziya Abdullahi ne commander na wani yaki da suka ji da aka ci ganima aka taho sai suka ba su ya da zango a waje su bacci sai duredu a cikin irin wannan fasaha ta shi da hangina sai ce nan ba wurin kwanciya bane idan muka kwanta anan wadannan abokan gaba sai iske ma'anan su kawo mana wani sabon farmaki shi ko wance ya ce wallahi na gaji sai na kwanta anan waje ce to shikenan aka ne muri gaba daya kwanta cikin dare ku abin da ya faru kenan aka kawo musu farmaki akai kata-kata da su har shi duredu domin a wannan karan ba shine commander ba domin a wannan karan ma an bar shi ne ana tsammanin ya ma mutu wata mace ce ta tsince shi wanda ya taba taimakon mijinta a wajen wani yaki mijin abokin gaban shi ne takwa mijin ta fadi amma ya dauka ya mika mishi to tana nan tana kiyaye mishi wannan amana mutanen kauyen suka tsince shi rai kwakwai mutu kwakwai suka bu ba su ƙara sashi saboda sun san irin kisan da ya musu tace wallahi ba za a kashe shi ba cikin karkashin aman dina ya shiga karkashin alfarmata ta dauke shi ta jinyar shi makonni da yawa sannan ya warke to da yayi warke shine yake waka yana cewa na basu nawa shawara a hanyar dawowa daga alliwa amma basu gane amfanin shawara ta ba sai washe gari da yamma ma'ana sai da lokaci ya kure sai da aka maka amma ni dai ne daga cikin su idan sun bata ni ma na bata in sun shirya ni ma na shirya dan haka na sa akan bata suke amma na biyo musu to anan ma haka yayi ya san cewa wannan ka'idar da Malik ibn Auf ya kawo ba daidai bace amma ya hakura ya bi saboda shi haka ka'idar shi take wa hal ana illa min aziyata in gawat gawaitu ni dai ne daga cikin kabilar banu aziya idan sun bata ni ma batacce ne wa in tarshud asiyatu arshi in ko suka shirya ni ma na shirya dan shi dan jumhuriya ne dan abu ya rima ne a shakira din da mutanen gaskiya karkata ne yake karkata ko da ga gaskiya aka santa wani irin mutum ne wannan jama'a Allah shi kyauta wannan al'amari da yayi faru shikenan a to ina ganin bari mu tsaya anan ko saboda lokaci ya kure a sai mu ce abinda muka faɗa daidai Allah muna roƙonka ka ba mu ladar faɗan shi daidai dinnan da kuma ainihin wato gamda ka sadan aikata abinda ke ciki Allah ka gafarta mana kurakuran da suka faru gare mu na tuntuban harshe da karancin fahimta da ainihin wato rashin kwarewa da rashin iyawa Allah ka gafarta mana zunuban mu Allah ka taimake mu akan gaskiya da binta da gujewa ƙarya ya Allah ka kawo mana dauki a wannan ƙasa ta mu a wanda suke faruwa na ainihin wato na ƙasa da muka samu da galabaitan mu da aka yi a addinance da siyasa da tattali da tsaro ya Allah ka kawo mana dauki Allah ka maida makircin waɗanda suke kawo musulman ƙasar nan makirci zuwa gare su Allah ka canza mana halin da muke ciki zuwa hali mafi kyau zuwa yanayi mafi aminci zuwa rayuwa mafi dacewa zuwa ainihin harka mafi ainihin annashuwa da dadi muna addu'a ta musamman ga babban malamin mu malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani Abu Abdurrahman Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya sa ya huta Allah ya shahadarsa Allah ya dauka darajar shi a cikin salihai da siddiqai da ainihin annabawa da shahidai Allah ya sa shi a cikin waɗanda yake sawa rayayyu daga cikin waɗanda suka mutu mutuwar shahada Allah abubuwan da wannan malami ya bari a baya na karantarwa da zuriya da dalibai Allah ka yaukaka su Allah ka maye mishi bayan sa Allah ka cigaba da bashi ladan ayyukan shi na sadakatul jariya har zuwa ran da za a busa kahu Allah ka gafarta mishi shi da matar shi Ummu Abdul Barri da dan shi Abdullahi ina faɗan wannan magana nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi